yau da gobe daga murya Amerika a Washington DC. Masu sauraronmu, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amerika a birnin Washington DC akan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da ka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Baya ga haka kuma za a iya ziyartar shafukanmu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Zahra Aminu Fage. A yau Talata 12 ga watan Nuwamba na shekarar 2024. Shirin yau da gobe zai leka Ghana tare da wakiliyarmu Hawwa Abdulkarim Young Pioneer. Sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe.
Jama'a masu sauraron mu, barkanmu da sake kasancewa da ku. Kamar yadda kuka sani, ni ce taku Hawwa Abdulkarim Young Pioneer, inda zan ci gaba da shirin daga nan birnin Accra, kasar Ghana. A cikin shirin namu na yau, za mu ji ra'ayoyin matasa a nan Ghana dangane da kammala zaɓen Amurka, sannan mu tattauna da Malama Hannatu kan yadda mata ya kamata su fara kasuwanci. Baya ga haka kuma mu saurari yadda wani matashi ya kaddamar da bikin buɗe kan shafinsa na yanar gizo, wato website. Sai mu saurari wakan Sadiq Zaman Lafiya. Daga nan mu dan tattauna da ambassador Inusa Rashid, mu ga wani gargadi zai yi wa matasa lokacin da zabe ke gabatowa a kasar Ghana. Matasa a Ghana sun bayyana ra'ayoyinsu game da nasarar da Donald Trump ya yi a zaben Amurka wadda aka yi a wancan satin. Ga dai yadda ra'ayoyinsu yake.
Babu aiki tsofaffi na.
Sunana Atiku Idris, ni dan kasuwa ne, ina saida gidaje da filaye koko in ce kadarori. Mamba ne a kungiyar Amurka mai suna National Association of Realtors. To game da cin zaben shugaban kasan Amurka da Mr. Trump ya yi da manufofin da yake son ya cimma, na ce duka dai abu ne da zai amfanar da al'umma baki daya, musamman matasa. Na farko, idan muka duba bangaren kasuwanci da tattalin arziki, musamman wurin rage kudin haraji, na san wan zai taimaki matasan da ke cikin kasuwanci sosai. Kuma idan muka waiwaya muka duba wurin lafiyan jiki da neman ilimi, education ko shi kuma abu ne da zai taimaki matasanmu. Muka kuma zo bangaren rayar da iyali, mun ga Mr. Trump na kokari ya taimaki tsofaffi, ya ba su tallafi kuma masu rauni.
Ni ne na ku yawo ayin akwai policy shi da yawa na ifuwa na ninke da vimya na ya tinye youth, even not the youth kwa the American people. One, the moving of the tariff of the income now. One, and he will do it. Muda ke musa Trump is a business. When it comes to business, he's perfect. Chile kan si afuwa kama system sunyaji down. And him coming back as a president, he has a lot to do, and he will do it. He's a businessman, and he has made sure the jobs that they create a bag rich enough, like they will benefit from it. So once in the end, he will end the hunger in the Ukraine war, and he will do it. Mudu kamo Trump, Echima yes, yes, no, Echima no, no. And once Nechima kamo yabara America, tash ya tash, there will be a lot of jobs, and I believe in him.
Sunana Muhammad Ali. Na farko dai nasaran Donald Trump bai yi ma waɗansu daɗi ba, waɗansu kuma su tun da ma burinsu kenan. Abinda ka ga abinda ya gudana before election ganga, in ka duba fadan yakin da ake yi na Israel, Israel ga ya influence election America sosai. In ka duba government in Biden da Harris, in ka gan kaman suna support Israel da su abubuwa. To duniya kuma an gan ana son a bar fada. To yana ciki Trump ya samu nasara. Sannan batun LGBTQ ungan da ake yin da tun da ma shi ya sun ya tun wannan magana kin baya ka gan Trump ma yayi magana against wannan abubuwa da ya win ga news in yau ne wai ya direct Congress a pass bill asu ya zama kaman gwamnatin United States recognize gender mata da maza kawai.
Assalamu alaikum, mai magana Jamila Ahmed daga Kumasi, Ghana. Trump dai zai taimaka wa mata da hujja guda biyu. Na ɗayan shi ne ya taɓa yin mulki an ga kamun ludayinsa. Na biyu kuma zai yi amfani da watan campaign ɗin da Kamala Harris ta yi. Na ganin cewa ya taimaka wa mata, musamman ma mata waɗanda suke da jajircewa a fannin rayuwarsu. Abu na biyu kuma shi ne Kamala Harris ta faɗi zaɓe ne ba don tana na mace ba, a'a sai don fitowanta ne na farko. Kuma akwai watan takun saƙa da zamantakewan da ta yi adda da mutane, musamman ma baƙaƙi. So wannan zai zame mata izina ta ga cewa a'a ba wai cutar ta akai ba, wasu bangarori ne na rayuwanta da kamata ta gyara. So kake manta fa an ce what men can do, women can do better. So she should try again.
Yanzu tattaunawar mu na gaba muna tare da bakuwar mu inda zamu ji yadda mata ya kamata su fara kasuwanci. Hajiya, zan soke da kanki ki gabatar min da kanki.
Ni ne Hannatu Mahmud, da aka fi sani a TikTok as Awakening Muslima, and brand name, sunan da nake kasuwanci da shi ne Del Inara.
To ya ake start business?
Ko wani abu da yadda ake start shi, akwai wanda dole ka start shi big. Kudi yana need babban kudi. Akwai ayyukan da in baka da kudi babba ba za ka yi kai ba. Mu ce kana son ka yi gilin haya. Gilin haya mu duka mun sani, kafin ma ka sai kasa, ka gyara kasan, ka sai cement, ka sai kasa, kana need kudi. Akwai aiki kamar na rigunan ga, you can start small. Da wani kudi dai ka dan hannunki, ko ba ki shiga togo ce da na samu kudin da dai yanje na. Ya kamata kudin yana da nauyi, saboda in ka sai da kaya ka iya ka ga kudinka, amma kai ka shiga Accra. Na tabas na fara da Accra, wurin nake zuwa nake sai isa ka je ka sai ka dan ka zo ka sayar. In ka ga ya move, to kin ga riban da dai ba cin riban aikin aka fara, ana reinvest cikin aiki. In yau da 2000 kika fara, kika sai kika kare, kin samu 500, yayi 2500, kika je kinga aiki yana ci gaba ba cin riba. A fara aiki, matsalolin ki duka ki fara solve da wannan kudi, ba yin aiki ya mutu bai kai koyi.
Wani shawara zaki bawa masu irin sana'anki?
Ai hankuri, balle riguna ba kamar abinci bane da yake zuwa kullu. Kai consistent, kai ta advertise, kai hankuri da mutane in kana deal da su. Kuma kai ka samu wani abu da gefe kana sayarwa da dai ta kawo kudi.
Wato ba lalle shi sana'a guda.
Batu ne na ce wai jack of all trade is master of none. It means in kana aiki da yawa ka zo kai ba ka shahara cikin kowanne ba, amma akwai wani guda da zai baka shahara, akwai wani guda a cikin aiki. Saboda a garin mu dole ne ka nemi wan, ka nemi nan, ka sayar. In ba sai nan ga ba, har sai nan ga.
To mu wasu kasashen yanzu,
na ga yanzu Nigeria ma tana aiki. Na ga Nigeria shi dai waɗanda kin sani suna da ra'ayin cewa
akwai wasu harin suna karkashin mazan su
da bast. Kafin ka zauna baka aiki, miji ya ce ka kai aiki, wani arziki yake da shi, wani investment mijin ka yayi aji. Saboda abin takaici ne, so da yawa matan da ba su koyi sana'a ba ko ba su iya ba, in aka wayi gari miji ya rasu ya ba su abin tausayawa ne. Saboda ba ta taba yi ba, ba ta san yadda ake dokan kudi haka yayi ya hayyafa ya zama babba ba. She ta zo ta fi ma ban tausayi da wanda take aiki. And wahalan da aka san mata da shi na ce ba ya fito from ba su samun taimakon mazajin su saboda ba bace da take son wahala. Allah bai yi mu son wahala ba, Allah ya yi mu mutane ne da uke so a duba mu a babu saukin rayuwa. Amma in mace ta samu kanta a auren da ba taimako dole ki zama mai son wahala ko ma baki su isa inda wai mazajen mu wa'ansu na taimakon matansu su da yi abin da ya kamata. I don't think mata su zama masu son wahala.
To wani shawara zaki ba wa mace yanzu haka ko kuma mazan da matan duk wata yanzu haka tana son aikin mamijinta ya hana ta?
Ni dai wanda ya sani duka especially kan TikTok da abin da nake stand for which has always been women empowerment. Women empowerment ba na rena miji ba, ba women empowerment da ki aiki don ki buga kirji da namiji ba. I believe and have karshe na na stand for mata su yi aiki ko ta yaya nemi wani sana'a kafin ki aure. Muna da wani abin da muke mantawa in dadin yin aure yazo, muna mantawa mu zauna da mazajen mu yi wani fira which is very important. Kamar na yi aiki kasa in muka yi aure na yi aiki. Akwai matan da ke cikin gida suke aiki a ba dispatch ya je ya kai wa'ansu abinci suke sayarwa. In mu ce yau Monday ne jollof da ta yi, ta kan bi order from Friday to Sunday in 20 packs later. Ta kan gida take aiki, akwai wani gaban gidanta take aiki, akwai wani she ta je shago. Amma kar mace ta ce bazan yi aiki ba ko ya arziki mijinki ko ya ce kake aiki, kin ya ki nemi wani shago ki bude ki samu wata tana wurin
ko ya ce kake aiki
ko kar ya ce kake bari ya san kamar aiki na da rana. Isa yake da
important,
aiki yana da rana, yana da rana sosai. Mijinki da aiki yana duba gida, akwai ran da salary shi dai dile, akwai ran da emergency yazo mahaifiyar shi bata da lafiya, kudin da ya kamata ya duba ko gida ya kamata ya kai mahaifiyar shi hospital ya save rayuwarsa. A wannan lokaci kike step in ki zama wannan mace da ke kike yake da gida, ki ba gida abinci.
To shirin namu na gaba, wani matashi ne ya kafa tarihi inda ya bude kan shafin yarar gizo wato website domin watsa labaru da zai taimaka wa rayuwar matasa da mata da sauran al'umma. Wannan ne dai karon farko da wani matashi ya bude shafin domin wallafa shirye-shirye da harshen Hausa. Ya kaddamar da shafin yanar gizo da bikin cika shekara 6 da bude dandalin shafukan sada zumuntansa. Ga kadan daga cikin jawabin da waɗanda suka halarci taron bikin suke yi.
Eh to gaskiya a takaice abinda shi Hafiz TV yayi abu ne na burgewa, abu ne na yabawa, saboda zangon mu su da dama zaka ga ire-iren su matasa haka sun taso suna abubuwa amma ba sa samun support, ba sa samun wannan dafa wanda ya kamata, ba sa samun waɗanda zaka ga suna ƙara musu ƙwazo saboda abubuwan da suke yi su shiga ba. Amma shi duk da rashin wannan ya iya ya samu daman da ya ci gaba da abin da yake yi, ya ci gaba bai gaji ba, bai kuma tsaya ba har ya kai inda ya kai. Shi yasa matasa dai duk inda kake kowane irin abu kake yi, ko da baka samu wannan tallafawan, baka samu wannan taimakawan daga wajen al'umma, to kada wannan ya hana ka aikin.
Sunana Sarki da Adamu Salifu Bimo Iso. Kaman kan da dazu muka yi magana, kagan duniya mutum aka haife ka shi ka haife kanka, domin in ka duba yau wurin da ya fara da wurin da ya zo kai, kagan mutum baka samu haka shi ka zauna ka yi tunanin zurfi, ka zauna ka duba yau gan da nake ga gobe me abin zai zo ya zama, to shi yasa yake wurin da yake ga. To cikin wannan tunani ne yau in ka duba ya samu ya launch another website. Abinda za mu gaya ma matasa ni komai dukan da zaka yi baka samun shi easy, ba abinda zaka same shi easy abin last.
Safafa zuwa gode ma Allah da ya bar maka dace wanga fili ga mai albarka kuma sai in ce na yi murna sosai da wanga launch da aka yi Hafiz AE. Hafiz TV has been a wonderful media house. Koyina muka ce duka muna gayyace sa izo a cover muna program some more, and his content, his pictures are very good, and that is why in the name magana na yabe ku media personnel da kuke aiki in the media houses that you need our support.
To bayan wannan muna tare da matashi inda zamu ji daga bakin sa ko menene dalilin bude shafin yanar gizo wato website. Zakai gabatar min da kanka?
Na'am, sunana Alhassan Hafiz Lare, nake jagorancin Hafiz TV. To alhamdulillah shekara shi da ke ga muna ta fama da Hafiz TV nan. Burinmu ne mu gan kaman abinda muke so mu gan cikin ungwaninmu mu yi, kuma an ka duba so tare ana mana wancan mutane na suna mana labarai abinda mu ba mu so, amma in ka gan wani na maka abinda baka so ya fi kai maka shiga ka yi abinda kake so a gane kai kanta da shi.
Abinda kake nufi wato mafi yawanci muna da yanar gizo da dama da suke wallafa labarai, amma ba su ba mu ainihin labaran da muke so, musamman da harshen Hausa wanda kuma ya shafi ko kuma yake tasiri a rayuwar mu masu amfani da harshen Hausa. Kan haka kai ma ka bullo da naka sabon wato yanar gizo ko ba haka ba?
Haka ne, kuma ba shi kawai ba, ka duba wancan bangaren suna labarai, ba su labarai nan ke favor mu. She ga gan in musulmi ya je sata sha ce musulmi ya je sata, amma in arna ya sata ba ce krista ne ko jews ne, yasa ana muna wariya.
Idan mai suna musulmi ya sata shi a danganta shi da musulmai baki daya, amma idan wani ne ana dan iya bambanta wannan bangaren
sosai sosai, ma yasa mu yafi mu tsaya mu bari abinda mu muke so mutane su ji game da mun nan, mu yi wannan aiki. Yasa muka asasa wanga tasha na Hafiz TV. To shekaran ga muka cika shekaru shida muka ce za mu launch website mu, kuma za mu kira hankulan mutanen mu su mara muna baya mu samu mu ci gaba cikin aikin insha Allah.
Dudu shekaran ka nawa?
Shekara na 22 years.
22.
22.
Abinda kake son ka cimmawa? Ka cimmawa?
Alhamdulillah mun cimma, amma akwai muna da masalolin da yawa. Masalolin nan ne kayan aiki, bamu da kayan aiki, kuma bamu da wani wurin da za mu ce mun zama mu yi aiki ko production. Yasa mun bar mutanen mu sun gane matsalolin da muke fuskanta, kuma mun ce musu in sun yi su duba su sa mu na hannunmu ma mu bar aikinmu ya bar aikinmu ya bunkasa.
Impact shi ne tasiri, kai wannan abin ya yi tasiri a rayuwar mutane
sosai sosai. Akwai labarai da wanda muka yi da mutane suke ci amfani yau da kullum, ma don videos da muke sakawa kullum ana kiran mu, kullum ana text mu. Mutane na sun abinda muke yi, yasa suna kullum suna so su kira mu su faɗi muna kalma masu dadi mu ringa yin aikin nan.
Suna encourage
mu ringa yin aikin nan, yasa
karfafa muku gwiwa
sosai sosai. Yasa muna gan kaman mutane mu sun
surika
abin, amma sauran su mara muna baya ya bari mu bukasa cikin aikin
nan. Gana kadai ne yake ya tsaya ko
a West Africa da duniya gabaɗaya?
Future mai kake son kansa?
Insha Allah nan da shekara hudu mun yi 10th anniversary mu, muna so mu yi very established cikin garin nan da West Africa gabaɗaya. Insha Allah muna so in the next 4 years muka taruwa kan ga kuma za mu launch TV station mu, kuma za mu bude inda za mu operate insha Allah.
Wani gargadi za kai wa ƴan uwanka matasa?
To matasa abinda zan faɗi musu ne kowa ya tashi ya duba abinda zai yi ya taimaka cikin lamarin mu mutanen Zango da mutanen musulmi, don kowa na da gudunmuwar da ya fi ya bayar.
Nagode kwarai da gaske. Ta yanzu mu saurari wannan wakar daga Sadiq Zaman Lafiya.
Zaman lafiya muke so a gidajen mu, zaman lafiya muke so a tsakanin mu, zaman lafiya muke so a ko'ina, zaman
lafiya abokin kowa fashe wanda yake shi inda aka kishi ake gani yaki da bala'i kamar inda ya kasance aka sashi daban-daban mata da yara na wahala babu tun gani babu dade ji ku bar murka hannun juna da farin ciki guda mu zama guda kurun kuma zaman lafiya domin shine lafiya talakoki da masu kudi su kofi da yara da mata masu ciki sai ku bar mu bakara kan abubuwan da ya kamata mu matasa na nan babu aiki sofofi na nan babu na ci masu ciwo na kwance babu magani masu iko na nan ba su yi masu yi aljanna makomanku alkawari daga ubangiji ya kara muku kwazo matasa maza da mata an faskare ana tada gobara ana sanka kobi a ko'ina wanda ya kamata su yi nasiya suna kareta da juna suna kokowa da juna ku bar mu farfado kafin mu kai sakan kogi inda za mu yi kowa ba mu jin mu ku bar mu farfado mu sha ruwan zaman lafiya domin shi ne komi
Zaman lafiya muke so
gaskiya haske ne duk wanda ya rikata yana rike da komi zaman lafiya ba gwanjo bane balantana kai zabi ba gari bane balantana ka ce baka zuwa ba nama bane balantana ka ce kana kabiya ku bar mu zama zaman lafiya zaman canmu malamai na son zaman lafiya sarakai na son zaman lafiya manya da yara na son zaman lafiya gaskiya ka ce musu zaman lafiya kake so duk wanda zai ce ma kai aikin kai taka doka ka ce mai ba za ka yi ba ka ce mai ba za ka yi ba ji shi ka san ya ce ma bai san ka ba bai san ka ba bai an halbe ka ko an cafke ka kabar da dangin ka wahala shi ko da national wani ri suna morewa suna walawa ku bar mu yi hatara zaman lafiya delicious
zaman lafiya muke so a kasashen mu zaman lafiya muke so a gidajen mu zaman lafiya muke so a tsakanin mu zaman lafiya muke so a ko'ina zaman lafiya muke so rabbani Zaman lafiya muke so kwa da bambu Zaman lafiya muke so Zaman lafiya muke so Zaman lafiya muke so a kasashen ku Zaman lafiya muke so a gidajen ku Zaman lafiya muke so a tsakanin ku Zaman lafiya muke so rabbani Zaman lafiya muke so kwa da bambu
To bayan mun saurari wakan Malam Sadiq wanda ya mata suna zaman lafiya yanzu muna tare da ambassador Insa Said Rashid masanin harkokin tsaro ta ƙasa da ƙasa kuma shugaban cibiyar bincike da nazarin tsaro wato Center for Intelligence and Security Analysis
to mu zo bangaren look shekaran zabe kana jana wani magana kamar to shekaran gazabin gari yayin curfew kana gani akwai wani barazana ciki ko dai fada ne namu da muka saba
fada ne namu don saboda kowani zabe yana da karfi kowani zabe tunda mun kai independence har yau kowani zabe yana da karfi don shi zabe ne don is competition competition kuma kowa zai shiga wannan competition dole ya kamata ya shirin kanshi don wanga ya ce ni na ci wanga ya ce na ci wanga na ci don shi a dai wadannan zanga-zanga a ko karfi don shi ba na this year kade ba to this year ne don saboda wanga ya tekara ta kosaje shekara ta kosaje wanga shekara ta kosaje to yanzu dai wanga ya ce kamar okay na shekara ta kosaje amma na je gaba shin wanga ya ce no kai shekara ta kosaje ta mun kai kai mu sauraron namu don shi duka dai fadi-fadi ne amma ni na yi imani tunda muna garin ga mu ba Allah ba amma ba wani tashin hankali kwanci hankali ya zo Ghana kuma a kwadata ya zo Ghana duka ne dai mu da kanmu mu roki Allah kuma mu gode ma Allah da garin da muke don Ghana ne gari wadata gari mai amfani kuma gari ne kagan ana tausayin Allah ana bautan Allah ana tausayi in kaman abu yazo an zafi yazo dole ka bi doka don ka bi doka daga baya an ya cire kun da kuke yi a komo da ku amma cikin shekaran ga mun duba wadannan abubuwa duka an gara da kyau so da wannan abubuwa bai zuwa iyali
an magance wannan matsala saboda bambancin yanzu ya lamarin yake da gane idan zaka bambanta ko zaka compare
saka compare shi ne yake gaya muku an ka ce garin kwanci hankali garin wadata shine Ghana don Ghana wani bai son
duniya ko dai Africa
duk duniya ma duk duniya don ni na je gara wurare garuka garuka inda Bature ya ce 75 countries in the world
75 countries
in the world cikin duniya to shi na ga abubuwa na ga duniya in ka je ana to yaki ka je wuri kamar Haiti first state kaga yanda wurin yake kaga kamar gari mutum ka bata garin ka to baka da wurin bi
kaga Haiti garin da ya filalacewa
ne lalace duniya yanzu haka kaga ni ko don shi ya kamata mu duka mu yi hankuri ko mu san kamar gari ne garin mu kuma garin wadata garin kwanciyar hankali don shi ya kamata mu duka mu yi hankuri mu ci gaba da lamarin cikin garin to muka yi hankuri an da kuwa kuwa oh tashi hankali amma komi bai zuwa kulluwa ka ke yi ba in kowa ya ka tambaya kowa an ce kamar zaben gade ya ko karfi zaben ga yin fada amma kaga eventually ba wani je fito zai wani fada duk wow. Da ya kamata mu educate mutane mu ko mu gaya musu kamar wannan is not a do and die affair mulki dai Allah ke ba mulki inda Allah ya zaba mu mai kyau shikenan
shirye shiryen ku gaba
shirye mu continue muna dai educate mutane kun ta invite mutane suna zuwa fanni suna koyi
na fatan ba cikin Accra kadai ba
Accra
kadai za ta yi wannan
no ba ta Accra ba muna ma shiri kamar muna da program kamar next one ga mun je Kumashi next time mu je Tamale next time mu je da wurare garuka sakaji ta kwade da ake bukata inda wani invite mu munte even kamar yaran skurai ma duka ai musu wanga yaran university ai musu wazi shi kuma manya kuma musu wazi don shi aidan a invite mu ko kuma mu da kanmu da karfin mu da taimakon mu mu je mu yi wazi don mu dai muna wazi da je kawo kwanciyar hankali cikin gari to kaga muka yi wannan to mu kuma mun gari mu ya dace kenan amma a ce an basar da na gari ga haifa da ai ka san bai yi ba ta kan
zan kawo karshen tattaunawa amma zan so ka ba mu shawara za ka ba wa matasa ka ba yan jarida shawara azumi you are already in election zaman gobe za election wani shawara za ka ba
kanka za mu yi ne ka san kaman baka je ka kashi kanka ko ka damu kanka don saboda wani in ka tashi ka fita gidanka kai kana da niyyanka ina so in vote in ba party A party B ka je ka vote maka da kanka ka je ka kwana gida akwai wadanda an ka ajiye su da za su duba shanin election ka je ka saya kana create problems kana damu mutane kana fitina mutane wadannan abubuwa ba it's not acceptable ka kai wannan abu indai ka ce kai musulmi ko kai mutum kasa kaida da Allah ya kamata kai abin da je kawo kwanci hankali cikin gari kowa da nashi kowa kuma da hankalin shi baba da diyan shi hankalin su ba daya ba amma da diyanta ba daya ba don shi lamarin nan kowa na da inda yake fannin shi yake ke NDC ke MPP ke CPP ke wane ne duka ba masala amma bai kamata kai ka zo ka zargi wani ba bai kamata kai ka zo ka dami wani ba bai kamata kai ka zo ka fara da wani ba wannan ba hankali mutum da kake fara da shi ba ba ruwan shi da ka ka gani ko ba ruwan shi da ka don shi ya zaka kaka je kanka don saboda wani bai kamata wannan abu ba don shi ni cikin ramai ra'ayina ka je ka vote in ka kare ka ta gida ka je ka kwana yan jarida ku kuma naku ne ku duba abin da je kawo kwanci hankali bai kamata abin da ba ku gani ba kaga blue kace green kaga green kace red kaga ne abin jani in green ne amma in ka jujuya abu to jujuya wannan ya kawo mushkila da yawa ba mu so mushkila muna so kwanci hankali don shi Allah ya samu kwanci hankali
To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci a badadin waɗanda kuka ji riyoyinsu musamman ma wakiliyarmu Hauwa Abdulkarim yan Pioneer da wadda ta daidaita mana sauti Julie Lazarus Gresham da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku ku huta lafiya
Yau yara suka sa a gaban su kwarai ba za su bari